I slept one night in a barn in Caraban, a shocking wet night there was, I slept till the morn. There was holes in the roof, the rain coming through, and the rats and the cats all playing chickaboo. Who did I waken but the woman of the house, with a white spotted apron and a fine king of blue. She began to get excited, and all I said was boo. But don't you be afraid, I thought it's only Johnny Doo. Da 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 da